wannan ayar asali ne babba a cikin wato koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin magananta a cikin aikin sa a cikin halayen sa saboda shi Allah ya aiko shi ne don a bi shi laqad kana lakum da haqiqa ya kasance gare ku ya ku masu imani fi rasulillah a cikin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasana abin koyi kyakkyawa abin koyi gurgudu uswa ko iswa duk an karanta bi dammil hamza aw bi kasriha abin koyi ne shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan abubuwa amma fa liman kana yarju Allah wal yawmal akhir da duk wanda yake kaunar Allah da ranar karshe ba kowa bane zai iya yayi koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam sai wanda yayi imani sai wanda Allah ya so shi da alkhairi sai wanda yake da rabo a kiyama domin matsala ce ta jarrabawa wa inda suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ibn suma ya abu ya kasance da su ai munafikai da suka yi munafirci a zamanin annabi ko kafirai da suka yi kafirci a zamanin annabi su ma mutane ne kamar na yau su ma din sun ce sun yi imani amma imani ya amfane su ne don ba su bi annabi ba bai amfane su ba to har yau idan muka ce mun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani irin imani muka yi masa in muna son shi wani irin so muka yi masa kullum muna magana cewa son annabi shari'a ne son annabi ibada ce ba ni ne zan riya in kirkira irin yadda nake son annabi ko in yi wa annabi abu na son shi ba duk wanda wani yake wa annabi Allah ne halicci annabin ya zabe shi ya aiko shi ya fi son annabin haka ne ko ba haka ba to tunda Allah ya so ya fi mu son annabin kuma shi yace mu bi annabin kenan Allah bai bar mu hakan nan mu yi abin da muke so don son annabi ba Allah ya tsara mana hanyar son annabi kaddara a salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya saukar da ayar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai bar bayi haka ba yace da mu inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima anan Allah yace yana wa annabi salati mala'iku suna wa annabi salati Allah ya kira mu'mini ku wa annabi salati Allah bai yi shiru a hakan nan ba sai da yasa wani yayi tambaya hadisi Ka'b bin Ujra ko ya rasulullah mun san yadda zamu yi maka sallama in mun zo zamu ce assalamu alayka ya rasulullah amma gashi Allah ya ce mu yi maka salati wa kaifa nusalli alayka yaya zamu yi maka salati wannan sahabin ya tambaya annabi bai yi magana ba take yace ku yi duk salatin da kuka gani duk salatin da kuka yi in ya in dai da ni kuka yi yayi bai ce haka ba ai annabi yana son sarki ga al'umma da sai ya fadi haka ku yi duk salatin da kuka gani ku yi duk wanda kuka gani a rubuce ku yi duk wanda aka ce ya bi komai ma ku yi annabi bai ce haka ba yayi shiru wannan sahabi da ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam har yake cewa nayi nadama don annabi ya yi shirin nan ko nayi laifi ne na gwamnati kamar me yasa na tambaye shi a ce annabi yana jiran a yi masa wahayi ne can sai annabi ya ce qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول رواية تزوكما لتقول يا جدا في العالمين إنك حميد مجيد صلوا صلوا نسلا النبي صلى الله عليه وسلم لحن ينسو سمد أربعين كذلك سامل التاب جلاء الأبحام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير البرية نجمس الدين محمد بن أبو بكر ابن القيم الجوزي ابن القيم الجوزي وابن القيم الجوزي كذلك سامونا للتابع دستي بوغين صلاة السنة تكاو النبي يا فلا أنت ترى kuma babu salatin da ya kai ɗayan Qur'ani ba salatin da ya kai sulusin Qur'ani ko rubu'in Qur'ani balle ya kai ɗayan Qur'ani annabi dai sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha duk wanda yayin salati daya marra kwaya daya Allah zai masa salati goma wannan akan salati kenan amma ka shiga duniyar salatai kaga abin da ya faru kaga abin da aka canza haka sauran mu'amala haka sauran ibadu idan har muna son annabi sallallahu alaihi wasallam da gaskiya to son sa yana cikin littafin Allah qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim mubish ashina lakari kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana in za kai aure yaya annabi yayi in za kai suna ya annabi yayi in akai maka mutuwa ya annabi yayi annabi yayi aure annabi yayi suna annabi an yi masa mutuwa annabi musiba ta same shi yayi rashin lafiya yayi tafiya ka duba ka shiga duniyar sunnar sa malaman sunna sun hana kansu jin dadi sun tattaro mana hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam na fannoni daban-daban ya saura ga mai son sunna yaje ya karatu kari ya ce kace kana son sunna kuma baka karatun ina sunna take kace kana son annabi kai baka san ma me zaka ce ba in zaka sa riga kullun wayewan garin Allah sai ka sa riga in kai sabuwar riga annabi akwai sunnar sa akai in kai amarya akwai sunnar sa akai in ka auri budurwa akwai sunnar sa akai in ka auri bazawara akwai sunnar sa akai in mace mijinta ya mutu ga sunnar annabi ba inda babu sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba rana daban ma tunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana shiga bayan gida zaka tsaya wace kafa zaka shigar wace kafa hagu waye take sa lokacin da kake shigar da kafanka nan hagu bayan gida baka tunawa annabi ne ya koyar da kai a lokacin ka manta da annabi ne lokacin da zaka fita zaka tuna har kafar dama zaka fitar waya koya maka shiga masallaci da kafar dama zaka ji annabi ya take shigar da dama wani ma in ya shigar da kafar hagu ma zai yi riba bai yi baya dan ya shigar da dama musiba tana samun ka zaka ji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlib li khairan minha wa ya koya maka zaka fita tafiya allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli wa ya koya maka zaka shiga gida bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala allah rabbina wa ya koya maka zaka hawa abin hawa zaka yi kabbara zaka yi subhanallazi sakkara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa ya koya maka idan kaga wani musiba ta same shi zaka ce alhamdulillahi alladhi afani mimma talaka bi wa faddalani ala kathir mimman khalaqa tafdila wa ya koya maka zaka yi bacci zaka kwanta da bismillah zaka allahumma aslamtu nafsi ilayka wa wadtu amri ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka wa wajjahtu sari ilayka raghbatan wa rahbatan ilayk la malja wa la manja minka illa ilayk amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta wa ya koya maka kana cikin bacci da dare in ka farka zaka la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah allahu akbar in kana da bukata maka yi addu'a sannan ka jiya ka kwanta wanjiwa sallallahu alaihi wasallam لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من هذا أبي الكوي كان لما تابي تمنيا تشتكم يا كاتا تكون أنك تكتب إيها كولي إيها كولي تباتا هكولي بابو كنت زاكي با إنك بجيت بك من سنة با النبي صلى الله عليه وسلم أكل جو مصدى ماذا سنة بكم ماتا النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين يضربون نساءهم ليسوا بخياركم wayanne da suke dukan matan su ba mutane sababbin ku bane mutumin kirki baya dukan mata ka duba yadda annabi ya kasance a gidansa wata matar an kawo abinci ranar gishin ta ne sai ga abincin gishiya gishiyar ta aika don ta ga mutane da yawa sun shigo shine ko abincin da wancan ta kawo bai ce su bane sai ta ce bari a aika wa annabi ta aika kwariya sai wannan mai girkin ta zo ta bugi wannan kwariyar ta fashe abirabin abinci ya zube annabi ya zai hada kwariyar ya hada ya kawo ya ce kulu gharat ummukum kuci jatumar ku tayi kishi ne kuci ya hada muku ya kawo suka ci sai kuma annabi ya dauki kwaliyar wacce ta fashe kwaliyar mutane sai aka aika mata fasashin ita nata da mai kyau din sai aka dauka aka aikawa wacce aka fasa mata kwaliyar shikenan gida ba abu yayi sanyi ba amma yau ga matarka ta zo ta fasa dangaren din wani ko food plus din wata ya za ka yi ga abokane suka ce wallahi sai na da keta kai zalibe waye ita ir waye ko akama ka akama ta ko kuma ka rubuta take da take ka nuna musu wai kai jarimi ne ka bi annabi jaranta ne jaranta kai in namiji ka san abin abin yi wannan lakabi ne zan baka jaranta a waje ake yi ba gida ba duk barazanar ka kai a waje in a gida ne tayi abu sai ka ba ta hakuri a kai kuma ai da wasa nake yi shike don da haka za a zauna lafiya da su amma kace za ka yi da su yadda kake a waje ba zai yiwu ba duk wanda zaka ga babba ne a ma'aikata a ina ne da yana fada da direbobi da waye kai je ka ganshi a gida ba haka yake ba ba haka bane saboda haka a sanya a sunna take sunnan zama da makota in kana da makota wani ne zama zaka yi da su wata irin mu'amala zaka yi da su saboda haka lakar kana lakum fi rasulillah uswatun hasana amma ba kowa bane ba ga jaradin liman kana yarzullahu wal yawmul akhir wanda yake kaunar Allah yana son Allah yana son gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace ce to ga ta farki wal yawmul akhir da kwala raka shi wa zakara Allah katira kuma ya ambaci Allah ambato mai yawa Allah yana son ambace shi ambato mai yawa a cikin ibadu babu ibada da take sakakkiya kamar azka zikiri da ake fada kuma zikiri da ita mutum zai kai matsayin da bai yi tsammani ba shedan da ya san haka sai ya kawo mana wasu ka'idoji ya hana mu zikiri ya hana mu ambaton Allah ya tagaltar da mu da wasu abubuwa mutum zai dauki lokaci ba zai ambaci Allah ba ko kuma wanda zai ambaci Allah sai a kawo masa a ce ai zikirin ba zai yi ba sai in ka zo ta hannu wane da wane da wane kafin zikirin ka ya samu shiga amma kawai ka ce wai kai ka karanta a gaban malami azkar ya ce kaza la ilaha illallah kaza salatin annabi kaza hailala kaza hasbunallahu kaza a'a sai ka zo ta wata hanya kai ya dabbiya in ba wannan bane ba zai yi ba wannan kuskure kai dai a koya maka lafazin yadda annabi yayi in kai shikenan annabi da yazo ya zo ne ga al'umma gaba daya wal amara sannaka illa kafatan linnas saboda haka mu lazimci azka استغفار هايلالا سبحان الله حسبنا الله ونعم الوكيل karka ce ma sai ka zauna ba sharadi bane sai ka zauna ko sai kana da alwala ko sai ka gaji alqibla ko sai kana da tarbi in ka kirga da tarbi ma mai zaka yanzu in kace ka istighfari nayi istighfari 100 nayi dubu to da kai dubu kuma mai zaka je ka karba wa zaka je ka gaya nayi istighfari dubu wa zaka gaya in ka gaya miki mai zai baka amma kana yi Allah yana kirgawa ko bai kirgawa malaikun Allah suna rubutawa ko ba sa rubutawa Allah ba mai mantuwa bane saboda haka kai dai wani da yazo ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam akan ya ga mishi abin da zai ari amfane shi annabi ya ce la yazalu lisanu rabban min dhikrillah kar hashin kai bushe daga ambaton Allah karatu alqur'ani min afdal dhikr ka karanta alqur'ani kanana ta in baka haddace ba inda ka iya haddacewa kanana ta kai tasbihi kai salati annabi sallallahu alaihi wasallam wani yazo yace ya rasulullah nawa zan yi maka salatin ka yace yadda ka so yace zan yi rukun cikin hudu yace yana da kyau in ka kara ma yana da kyau yace to zan yi sai cikin uku yace yana da kyau in ka kara ma yana da kyau yace zan yi rabi yace yana da kyau in ka kara ma yana da kyau yace duk addu'a na zai zama salati gare ka yace yanzu za a yi tar maka da tashin bakin cikin ka da bacin ranka duk za a yi tar maka idan ya zama addu'anka duk salatin annabi ne za a isar maka daga bakin ciki to amma shedan da ya san cewa eh salatin annabi haka ne yake da wannan daraja to nawa ne suke salati musamman ranar juma'a yace rafi yayin ranar ku ita ce ranar juma'a ku yi wa taman salati nawa suke salati ran juma'a kadan ne ko wani salati ake yi wanda annabi ya koyar wanda aka tsinta ai hankali Allah ya samu gane na'am